أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وما توفيقي إلا بالله. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله المستعان على ما تصفون. بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم منا العربة 23 ga watan Jumada akhir hijira 1443, ko wannan ne da 26 ga watan 1 shekara ta 2022. Karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine halka ta 37. Kuma idan ba za a manta ba, muna yin magana ne akan yadda idan mutum ya yi wa annabi Muhammadu salati sallallahu alaihi wasallam ake sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanin salatin ne yi mishi salati alayhi salatu wassalam. Wannan shine wato babin da muke yin karatu a cikinsa. Wallahi akwai wani dan uwa da yi min wani tuni, yace dan Allah a dinga faɗar shafi in an zo karatun. Wallahi na manta sashi cika da yawa, akalla za a yi wata ɗaya da wani abu. Me yace da Allah yana so ya yi wani tuni in an zo karatun a dinga faɗar shafi, saboda duk an tura littafin ta hanyar telegram, wasu sun tuttura, wasu kuma suna nan suna bi ta waya ɗin. To wallahi na manta da ba a saba ba. Da haka in an tashi za a duba shafi na 148 daga sama. Yauwa, shafi na 148 in Allah ya yarda daga yanzu duk in an zo karatun wannan din za mu dinga faɗa. Idan kana jin mu yau, to ga jaran da kai. Yauwa, kuma sauran kwanaki da ka ji ba a faɗa, wallahi mantawa ake, saboda ba a saba faɗa ba. Karatukan da muke na Riyadu Salihina da na Bulugul Maram, kofin nawa daban, kofin naku daban. Kaga ba mu da buƙatar in faɗi tafi, shi yasa ba mu saba ba, baya cikin protocol ɗin. To amma dai wannan Allah da za a dinga faɗa, kuma muna godiya bisa tunatarwa da ba da shawara. To sai malai ce wani hawa haza in dabni baskawalin ko baskuwalin, wato irin wannan azari ya zo wajen ibni baskuwal min hadisi Muhammad ibn Harbin al-Bahili, daga hadisin Muhammad dan Harbin al-Bahili. Ala yace dakhaltul madinata, na shigo madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fanta haitu ila kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai na sabi izuwa na ciki izuwa raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza a arabiyun, sai ga wani balaraban kauye, yubi'u an ba'irihi, yana sauka daga raƙuminsa. Fa anakahu, ya durƙusar da raƙuminsa. Wa aqalahu, ya daure raƙuminsa. Thumma dakala ila al-qabri, sai ya shiga rauda. Fasallama salaman hasanan, ya yi gaisuwa kyakkyawar gaisuwa. Wada'a du'a an jamilan, ya yi addu'a kyakkyawa. ثم قال سنن بأبي أنت وأمي يا رسول الله واتا da ubana fansani gari kai ma ikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala khassaka bi wahyi Allah madaukaki ya kebance ka da yi maka wahayi da wa anzala alayka kitaban sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukan maka da littafi shine alqur'ani wajama'a laka fihi ilmal awwalin wal akhirin ubangiji ya tara maka ilimin mutanen farko da mutanen karshe fihi cikin alqur'ani wa qala fi kitabihi Allah ta'ala ya fada cikin littafin sa wa qawluhu al-haqqu shi ko fadin sa gaskiya ne walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima walau annahum da ace su bayi izzalamu anfusahum yayin da suka zalunci kansu ja'uka za su zo maka ya rasulullah alayka salatu wassalam fastaghfiru Allah nemi gafara Allah wastaghfara lahum ar-rasul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara lawajid billahi tawwabar rahima wallahi za su samu Allah mai karbar tuba za su samu Allah mai jin kai duk wato iya shegen mai iya shege wannan ayar bai zai goge ta ba sannan kuma wannan ayar bai isa ya ce bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko iya manzo Allah in yana raye ne amma yanzu da yawa fati ba za a ce ba sai dai ya fada daga katarmin kansa amma dai ba dai Allah ya fada ko Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da aya bai da hadisi da yace wannan iya rayuwa Annabi dai in yawa fati yake nan ba wannan ƙarya ne sai ya ce wa qad ji'tuka muqirran bi dhanbi na zo maka ya rasulullah ina mai furci da zunubi na mustashfi'an bika ila rabbi ina ne kamun kafa da kai izuwa ubangijina wa huwa ma wa'adaka kuma shi ne abin da nake nema din abin da ya maka alkawari ne dama ya ma alkawari ya ce inde ka sa baki zai yafi to abin da nake nema ya ma alkawarin sa kaga ba wata magana kawai da ka sa baki ni yanzu da ka sa baki magana ta kare kawai tsakaninka da Allah ne ba ruwa da ni tsakanina da kai ne yanzu ya rasu da ka sa baki magana ta kare ummal tafata ila alqabr ash-sharir saboda haka sanne waida zuwa rauza madaukakiya fa zakara albaytain almutaqaddimatain sai ambata wannan baitoci wanda suka gabata wanda al-hafiz ibnu kathir ya kawo cikin tafsiri ya kawo wannan kissa ta utubi cikin tafsiri makamantar ta kenan ya kai ramon dibinat titurbi a azumahu fada ba min tibi innal qa'u wal akam nafsin fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afahu wa fihi al-judu wal-karam ya qara da anta an-nabiyyu alladhi turja shafa'atuhu inda as-sira'i idha ma zallat al-qadam kai ne annabin da ake kaunar cetan sa ranar al-qiyama kai ne annabin da ake kaunar cetan sa a wajen sira'i lokacin da digadige suke zamewa to a lokacin ana neman ceto a gurin ka wanda ka cece shi a tsira ala yace sun maraki barahi la ta hutan nan wannan mutun ya tawwasa kala sakawi sakawi ya fada kaga to wannan abinda muke wato abinda zamu koya a ciki mun dada koyan yadda ake in ai isarawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ka koyi irin yadda ake fada ba a farko dai shugaban sallallahu alaihi wasallam in ka isa fada sa sai ka mata fadan ciki an fahimta saboda yafi kusa da Allah akan kowa shi kuma Allah yana so a yi shi an fahimta to manzo Allah ma yana so a yi shi alayhi salatu wassalam saboda yafi kowa kusa da Allah da haka in aka yi shi sai ya yi tukuyi sai ba da ko yawa sai ba wa wanda ya yi shi tukuyi shi ya mai ne saboda yafi kowa kusa da Allah yana so a yi shi alayhi salatu wassalam don ka je kai mai fadin wannan kaga yadda ya fara na ba da uwata da ubana fansa gare ka ya rasulullah Allah yake dika da wahayi ya saukan maka da alqur'ani alqur'anin nan ya tara maka ilimin mutanen farko da mutanen karshe kuma a cikin qur'anin da ya saukan maka ya maka wajen ta goma shi ya ce duk wanda ya taso ya zo gun ka ya nemi gafara ko wani irin zunubi yake in dai ka sa baki magana ta kai to gani na zo zunubai na waga su da kaya ka dace nan farkon abin da mutane mutane suke neman dauki a kansa a rauda shine zinubi an bayyana kanka ne ka ce kasuwa take kini ne kaza kaza da kaza a'a ka fara maganar maganar laifuka an bayyana a yanta ka yawwa kaje kai kara ga ce ka ce kasuwa ta rikici ciniki a tsaya kudi kudade ka a'a fara tsaya a sallamu zinubanka a wanke kaka yi tas to sannan ko me ma ya biyo ba an bayyana yawwa sannan nan gurin ko ba a zuwa kai arwani ba a zuwa nan yawwa in ka dawo maka in ya zama mala buddi kike kara ga bari ka dawo maka a zaman ka Madina kwata kwata kanka kai arwani sai wani ya dame ni wani ya kaza za'a ba a yi yawwa saboda jin kunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kanka kai kara kowa ka bari in ka dawo maka nan ka aba ka go kai kan ya zama la budda shikenan sai ka kote koten ka nan amma nan kanka kai kara wani ka ji kunyar Annabi domin wanda zaka kai kara sa al'ummar sa ne an bayyana al'ummar sa ne shi ma kuma musulmi ne mai kadai ta Allah yawwa to ka kiyaye ka je nan ka je kai zantan wani ka kai kara wani ko kai Madina yawwa kai kai nemi dauki a al'amuran ka shikenan kai ka tsawa kuma sannan ka go maka nan ka san abubuwan da zaka kara a nan nan ma gurin amsa addu'a ne ai ta maka yawwa shine ba ana jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau to sun baraki barahilatahu sannan ya huta guwar ala sakawi sakawi yace wa na'u kutan kutun sa indal bayhaqi fi shu'abil iman a wajen imamu al bayhaqi cikin shu'abil iman na tawqadi da haqiqa zo anna hatim al asam al bulaki hatim al asam al bulaki wa huwa min ajall al mashaikh mashaikh al zuhad al arifin ya ai daga cikin manya manyan shehune masu gudun duniya masana Allah wa qaba inda al-qabri sharif ya tsaya a rauda madaukakiya fa qala sai shi ya rabbi ya ubangiji inna zurna qabra nabiyyika mun ziyarci raudar annabinka wa habibika sallallahu alaihi wasallam masoyinka sallallahu alaihi wasallam fala taruddana ka'ibina Allah gashi mun zo mun yi ziyarar shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma masoyinka to Allah kakka juyar da mu muna tababbu a ce mun zo zero mun koma zero Allah ka ai mana haka sallallahu alaihi wasallam fanudiya sai aka kira shi aka ce ya haza kai wannan ma azinna laka fi ziyarati qabri habibina ai ba mu ma yarjin ziyarar kabarin masoyin mu ba illa wa karka billahi sai da muka fara karbar kawa sannan muka yadda ga roƙar ziyarci Allah da ba mu karbe kawa ba za ka zo ba babban magana sai da muka fara maka izini sai da muka fara karbar ka sannan muka baka damar zuwa ziyara farje anta wa mamma aka mina zuwari maghfuran lakum kai da wanda duk suka zo ziyara nan duk za ku jiya an yabe mu duk za ku jiya an yabe mu Allah Allah ya mana katari ya lamun sai mana ziyara shugaba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam haka aka gaya masa to hatimul asam kenan sai bamu ma yarjin ka taho ba sai da aka fara karbar ka yawwa kaga a ce din lokacin da aka ce ka taho to lamari yayi lamari ne insha Allah to wannan kenan wannan shine dogon karatu da muka yi akan cewar duk wanda ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam salatin yana zuwon masa Annabi yana sani sallallahu in kaje ka ziyarci manzo Allah duk wannan manzo Allah ya sani duk abin da ake ya sani alaihi salatu wassalam kuma idan Allah ya sa ya so yi mata goma shi sai ya bude kunnanka sai ka je juyar da sallama da shugaba yake kamar yadda wasu aka bubbude musu suka ji ko muka ce Ibnu Taymiyyah al-Harrani ya faɗa ya ce abinda ake faɗa cewa wasu sun zo raudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karanta mai gaisuwa ya amsa sun ji yace fa haza kullu haqqun laysa mimma nahlifi wannan duk gaskiya ne ba abinda muke magana a cikin sa bane lamarin da yake nan gurin ma yafi wannan girma yafi wannan kadari an bayyana cikin muna yawan tambayata cikin littafin sa wato bene muhalafata ashabil ittida'u siratil mustaqim muhalafata ashabil jahim to malam sai yace al mala'ikatu alaihimus salam mala'iku aminci ya tabbata gare su yahuffuna bil qabri sharif suna kewaye da raudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe raudan nan bata taba rabo da mala'iku suna kewaye da ita ba suna karanta sallama da gaisuwa ai daga san dai fada alaja ana tambari ana warin ina ka ce sarki ga sarki a guri ko to mala'iku ba sa rabo da gunnan suna kirari suna gaisuwa ga shugaba alayhi salatu wasalam alal imam ad-darimi fi sunani imam ad-darimi ya da littafin hadisi sunan ad-darimi ko yace babu ma akrama Allah ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alayhi wasallam ba'da mauti yace babin abinda Allah ya girmama manzansa da shi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa kuma rawa fi hadhal babi bi isnadihi sai ya rawaito cikin wannan babi da isnadin sa annubayi ibn wahab annaka aban dakala ala aisha radiyallahu anha ka'ab ya shiga wajen nan aisha Allah ya kara mata yadda fa zakaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da aisha faqala ka'ab sai ka'ab ya ce ma min yawmin babu wani wuni yasdalu da yake hudowa illa nazala sab'una alfan min almalaikati fa sai malaika 70,000 ya sako hatta ya hufu bi kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai sun zo sun kewaye raudar shugaba sallallahu alaihi wasallam yadribuna bi ajnatin suna wato shafar raudan nan da fukafukan su wa yusalluna ala rasulillahi suna salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza amsau har idan suka yammata arzu sai su tashi sama wa haba da misluhum sai a samu wasu adadin 70,000 kuma su sako fa sana'u misla zalika sai aikata irin abinda wa'ansa suka yi hatta idan shaddat anhu al-ard ba za a daina wannan ba har sai ranar da kasa ta kece gare shi alayhi salatu wasalam haraja zai gutu ranar kiyama kenan fi sab'ina alfan min al-mala'ikati yazukunahu zai fito ranar alkiyama annabi alayhi salatu wasalam daga raudar sa cikin mala'ika 70,000 za su raka shi filin alkiyama alayhi salatu wasalam za su raka shi filin alkiyama mala'ika 70,000 yana gaba suna biye da shi su ne za su rako shi filin alkiyama suna kirari suna sallama da gaisuwa ga shugaba alayhi salatu wasalam wannan 70,000 din kullun da safe wasu su zo in yamma ta yi su tashi wasu su zo su kwana wasu su kuma zuwa gobe da safe 70,000 haka za a yi har sai ranar da za a fita an zo an yi iso cewa za a fita taron mata to nan din ma za a kawo mala'ika 70,000 za a zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ta kasaita a ka abun hawa sannan ya wuce a tafi filin alkiyama alaihi shine awwalu man tashaqqa anhu al-ard shine farkon wanda za a fara gasa alaihi salatu wassalam sannan kuma kowa ya biyo biyo baya ba kowa gwargwadon matsayinsa abin yazuffunahu suna masa rakiya ko daga zifaf kamar angwanci haka ko rakiyar angu haka misali to wa fi lafzin a wani lafazin yuwaqqirunahu suna girmama shi alayhi salatu wassalam suna girmama shi sune masa ban girma suna jin nauyin sa malai shi wannan hadisi al-qadi isma'il ya rawo shi cikin littafin sa fadlul salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ibn al-qayyim al-jawziya dalibin ibn taymiya ya bada ya kawo hadisin cikin dilalul afhab ya rawaita daga qadi isma'il bi isnadihi yayi furci kuma yayi taslimi bai biyo bayan hadisin ya ce koran rauna ne ko waye ba me yasa saboda mazajen sanadin dukkansu amintattu ne malai ce fa atabir ayyuhal mu'minu bi hadha al hadith ya kai mu'mini ka lura da wannan hadisi da muka karanta wazalika shine annal mala'ikatal kirama alaihim salam mala'iku masu girma amince tabbata gare su yanziluna min sawatin suna sakkowa daga saman ila al qabri sharif zuwa wannan rauda madaukakiya liyatabarraku bihi dan su nemi albarkar sa wayamsahu bihi ajna har suna shafa fukafukan su suna shafar raudar suna shafa fukafukan su Allah ne kuma ya turo su haka suke yin wannan kai kuma bil adamin zaka yi a ce wai zaka yi shirka fahimta shine nan malam zan da yake mana kenan ka lura ba kai muni mala'iku ne 70 kullun suke zuwa sun zo da fukafukan su suna shafar raudan nan suna shafa fukafukan su ba wata su ba wato ba saban Allah suke ba da matsayi kowane mala'ika a matsayin sa ake halittar sa kawai amma kaga gashi saboda muhimmancin gurin nan da yadda suka san Allah yana son ma'abocin gurin nan yadda suke shafar rauda suke ha kai ne sai a ce maka in kai za ka yi shirka an bayyana wai sallu ala nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam zo suna karanta gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun san yadda matsayin gurin nan yake a gurin Allah shi guri ai matsayin mai guri ya samu an bayyana ya zama mai matsayin mai guri ne shi ma gurin ya samu sai ya zama mai matsayi eh haka yake ai wai to wannan kenan malai sai idan nazala sayyiduna isa alaihi salam idan annabi isa ya sauko alaihi salam to fa inna huwa yatasharrafu bi ziyarati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ma zai je kai gaisuwa shi ya je kafa da kafa zai kewaya ko ina zai je kai ziyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je ya tsaya a rauda wa bis salami alaihi zai karanta gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an baka taba jin ina za a binna annabi isa ba to yau zaka ji inda za a binna annabi isa in ya gama rayuwar sa yau fati to shine na hudun dakin nan na Aisha akwai gurin sa yana nan gurin mutum ɗaya yana nan a dakin to annabi isa za a saka yace annabi yace Allah ba zai taba cozar ta al'ummar da ni ne farkon ta masihu karshen ta ba ni farko kuma karshe masihu isa to Allah ba zai tozar ta wannan al'ummar ba saboda haka in yayi rayuwar sa ya gama shekara 7 yau fati to nan dakin sayyida za a bude na Aisha Allah ya kara masa yadda a nan za a yi wa nan isa raudar sa a binne shi tare da shugaban halitta kaga ko sai na Umar da sai na Abubakar sun yi da Allah ya kara musu yadda eh saboda haka sun makotafi shugaba alaihi salatu wassalam ga kuma annabi isa shi ma eh hadimin annabi Allah kama insha Allah albarka annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah to rawal hakim imam al-hakim ali saburi ya rawaito wa sahahu ya inganta hadisin an abi hurairah radiyallahu anhu qala ya karba ga abi hurairah Allah kara masa da yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam ya haba anna isa ibn maryama wallahi isa dan maryamu zai sauko hakaman yana mai hukunci wa imaman yana shugaba muqsidan mai adalci wala yasulukanna fajjan fajjan wallahi zai billahi lai loko loko hajjan zai zo yana mai haji au mu'tamiran ko yana mai umra wala ya'tiyanna qabri wallahi zai ce wallahi zai zo rauda ta hatta yi sallima alayya zai karanta min gaisuwa wala aruddanna alayhi wallahi in yi min gaisuwa ni ma zan baida masa shi annabi isa yana da ido da kwalli zai ji zai gani wanda suke tare da shi wanda Allah ya bude musu kuma suke da ido da kwalli su ma za su ji za su gani an bayyana eh zan juyen masa da sallah rawa abu ya ala wa dailami kamar ta kaddama abu ya ala ya rawaito shi daga dailami kamar yadda ya gabata wa min al-ma'lum qat'an malai yace yana daga abun sani yanke nuzul sayyidina isa ibn maryam alayhi salam sauko sayyidina isa dan maryam alayhi salam fi akhir az-zaman a karshen zamani zai sauko wa zalika sabitun bil ayati al-qur'aniyya saukowar annabi isa zance ne tabbatacce da ayoyin al-qur'ani wa bil ahadith an-nabawiyyah al-mutawatira da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun jerantu wa ala zalika al-ijma'u an gamu akan haka annabi isa zai dawo zai sauko illa iyaka dai zai sauko a matsayin wali ne ba a matsayin annabi ba dan babu annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal aqiu fala nabiyya ba'di annabi sallallahu alaihi wasallam ne karshen annabawa babu annabi a bayana dan haka annabi isa idan ya dawo manzo Allah sai ya gaya mana limamin mu ma dan cikin mu ne, ba shi zai yi limanci ba, limamin ma dan cikin mu ne. Sai ya za ku ji a ranku ga dan Isa dan Maryam ya sauko cikin ku za a tada sallah. Liman din zai ce da Annabi Isa bismillah, zai ce a kai za ka yi sallah, shi dai zai siwa mamu ne. Wannan ya ɗaya daga cikin girman al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Annabi Isa shi yasa za ku ji ana ce Annabi yana cewa Isa ibn Maryama, saboda ba a Annabi zai sauko ba, a bawan Allah daga bayan Allah. Zai shekara 7 a duniya, duk duniya sai ta gyaru a shekara 7, duk duniya sai an zama na kowa na Allah, duk duniya. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu alhairi cikin rayuwa bayan Annabi Isa ya yi wafati. Eh, sai yanzu da Isa la takunu wilayatun ba aida ma ce ruhi falla khairu mudfan, yana barin duniya duk alhairi za a binne shi, saboda duniya za ta zama ba mai ambaton Allah. Duniya duk wani mai imani za a turo wata iska kawai zai shaka sai ya wafati. Sai a bar shirarul khalqi, wato mafi sharrin halitta a duniya, za a zo a wuni awa 24 ba a ce Allah ba, duk duniya ba faɗa haka ba, sai sharri kawai. To fa in lam yakun man yadhkurullaha zalzalat zalazil sa'atin wa la zalmuzil, in aka ce yau duniya babu mai ambaton Allah, to girgiza irin girgizar tashin alkiyama sai ta motsa. Me shelaki ne Isra'il sai ya buta kawo, kuma shi kenan magana ta kare. Shi ne Annabi sai ya ce la alkiyama ba za ta tashi ba sai akan shirarul khalqi, mafi sharrin halittar Allah. A wani hadisi ya ce la taqumu sa'atu wa ala wajhi al-ardi man yaqulu Allahu Allahu, alkiyama ba za ta tashi ba, in dai a duniya akwai mai cewa Allah Allah, to kiyama ba za ta tashi ba. To da ga Annabi Isa zai shekara 7, ya shekara 33 Allah ya dauke shi. Idan ya dawo zai shekara 7, kaga ya cika 40 kenan, zai yi wafati. Ne wafati shi kenan. To inda manzon Allah yake zauna a yanzu a raudarsa da shi da Sayyidina Abubakar, to nan za a je a saka Annabi Isa, shine na hudun. An bayyana ɗakin Nana Aisha akwai gurin mutum ɗaya, Annabi Isa za a kai gurin, a nan za a binne shi, Allah ya ƙara masa yadda. Shine maganar da Alaihi Salam, shine maganar da Maliki yace summa innahu ba'da intihai ajalihi, bayan ajalin Annabi Isa ya cike, ko kuma kafin nan yace fa saufa fa haza Isa ibn Maryama, wannan Isa dan Maryam kenan rasulullahi, manzo na Allah, ala nabina wa alayhi salatu wassalam, salati ya tabbata ga annabin mu, salati ya tabbata gare shi. Saufa yashuddu rahalahu, zai taura sirdin sa wa ya'ti ila al-qabri sharif, zai kai ziyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya sauko. Za'iran yana mai ziyara, wa musalliman yana mai karanta gaisuwa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abu shugaban malam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya'i wal mursalin, kamakin annabawa da manzanni. Fa idza nazala fi akhir az-zaman, idan Annabi Isa ya dawo a ƙarshen zamani, fa inna jami'a aqwalihi wa a'malihi wa ahkamihi, duk fadin sa da aikin sa da hukuncin sa, iya bi shari'ati Muhammadiyya, da shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam, zai ba da sabuwar shari'a zai zo ba. Thumma inna ubalan ta ya ajli, bayan lokacin ajalin sa ya cike, yutawaffa, za a karbaran sa til madinati, a Madina zai wafati. Duk bayan ya gama zazzagaye duniya, in ya dawo Madina lokacin wafatin sa, zai dawo Madina, a nan zai yi wafati al-Madinatul Munawwara. Wai dufanu fil hujrati dahira al-Muhammadiyya, za a binne shi a ɗakin nan tsarkakakken ɗaki na Nana Aisha, ɗakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za su zama su hudu, kamar rawat Tirmidhi, kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito an Abdullahi ibn Salam, daga Abdullahi ibn Salam radiyallahu ta'ala, Abdullahi ibn Salam ya ce maktubun fit Tawrat, an rubuta a Tawrat sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sifatu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Isa ibn Maryama, an rubuta a Tawrat cewa Annabi Isa dan Maryam yudfanu ma'ahu, za a binne shi tare da Annabi Muhammad. Da tun a Tawrat an rubuta haka, wannan Imam Tirmidhi ya rawaito. Wa naqala ahlus siyari, malaman sira sun turo an Sa'id ibn al-Musayyib, daga Sa'id ibn al-Musayyib akil mutaqaddimin kenan, annahu qala, ya ce baqiyatul bayt ay al-hujratul sharifati mawdi'u qabrin. Kun ji ko Sa'id ibn al-Musayyib, wannan na gaya muku lokacin harra, lokacin da Yazid yake fadan nan dan Muawiya, har aka kawo hari a Madina, har ya zama masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dauko kwanaki ba a yi sallah a ciki ba, shi Sayyid ibn al-Musayyib yana ciki baya fita, ko har yake jin kira daga raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Ibn Taymiyya ya ce wannan gaskiya ne da ya kawo riwaya a cikin littafin. To shi Sa'id ibn Musa an yi ruwa da gare shi ya ce akwai guri a ɗakin na Aisha, ragowar guri. Baqiya fil baitil hujrati mawdi'u qabrin, akwai ragowar gun da za a sanya rauda kabari daya. Yudfanu fi Isa ibn Maryam, anan za a binne Annabi Isa dan Maryam. Wa yakunu qabruhu huwa ar-rabi, kabarin sa zai zama shine nahu. Kaga ana cewa lokacin da Sayyidina Usman ya wafati kaman wai ba guri ne aka kai shi Baqiya, ko ana wannan mu lokacin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati aka yi ittifaki cewa inda ya wafati anan za a binne shi. Na ga Sayyidina Abubakar shine ya faɗa haka, ko wani daga cikin sahabbai. Ya ce na ji Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Annabi inda aka yi wafati anan ake binne shi. To daga bayan ya wafati Sayyidina Abubakar shi ma aka kawo shi nan. To daga da Sayyidina Umar aka yi masa makami. Ajali ya taho, da aka sai ya sanar da ya ce a tura wa Nana Aisha. Ka a ce mata Amirul Mu'minin, a ce mata Umar ibn al-Khattab. Yawwa, ka a wani ce ko Amirul Mu'minin dan akwarjanta ni a gurinta ko ayo. A'a, a ce mata Umar ibn al-Khattab yana neman alfarma, shi ma a haɗa shi da shugaba alayhi salatu wassalam. Tace to, da aka sai aka kawo Sayyidina Umar aka sa, to akwai guri da ya ragowa, domin shi a Bi'irul Khatam, lokacin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Bi'irul Khatam, da ake ce mata Bi'irul Khatam, rijiyar zobe, da ya shiga ya zauna, shi Abu Musa al-Ash'ari yana waje yana gadi, aka kwankwasa ya ga waye tuwaye, ya ce Abubakar ne. Ya ce to dakata nemo ma izini. Ya shiga ya ce Rasulullah Abubakar ne yake neman izini zai shigo. Manzo Allah ya ce ka ce ya shigo, ga ya mai na ce a gaya mai jini shi dan aljanna ne. Ya ce to, ya je ya gaya Sayyidina Abubakar, Sayyidina Abubakar ya shigo. Saboda haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a rijiyar ya saka kafafuwansa ciki. Sayyidina Abubakar shi ma sai ya zo ya zauna kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma sai ya sa kafafuwansa ciki. Suna zaune suna tattaunawa, kuma can sai aka ƙara kwankwasawa. Sau da haka ya ce waye, sai ya ce Umar ibn al-Khattab ne, sai ya ce to ɗan dakata a nemo wa izini. Sai ya je ya nemo masa izini wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ka ce masa ya shigo, ka ce a gaya masa in jini shi ɗan aljanna ne. Sau da haka ya shigo, shi ma sai ya zo ya zauna kusa da Sayyidina Abubakar, shi ma ya yi irin zaman da suka yi, shi ma ya saka ƙafafuwansa a ciki. Sau da haka can sai wato aka ƙara kwankwasowa, sai ya ce waye, sai ya ce Usman ɗan Affan, sai ya ce to ka ce ya ce to bari a nemo izini. Ya zo ya gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ka ce ya shigo, ka ce masa ɗan aljanna ne, jini ala balwa tusibu, amma akwai ibtila'i da zai same shi. Ya ce to, aka gaya masa shi ma ya shigo. To da ya shigo, to ba guri, sai ya zauna. To ɗayan Sufyanan nan guda biyu, ko Sufyan ibn Uyayna shi nake zato, shi na fi zato, ko Sufyan Sauri, sai ya fassara zaman, ya ce rauda su ce shi Sayyidina Usman ba za a binne shi a ɗakin Nana Aisha ba. Da haka wannan ya sa bai zauna a wannan da'irar ba. Su kuma da suka zauna, to su ne za a wannan da'irar. To kuma wannan Bi'irul Khatam ɗin, akwai wani zoben Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wafati, ina ga ya da hannun Sayyidina Abubakar, ya wafati ya da hannun Sayyidina Umar, ya wafati ya da hannun Sayyidina Usman. To Sayyidina Usman yana sawa, sai ya shiga wannan rijiyar lokacinsa, a zaune shekara kusan an kusa 20 da wani abu. Sau da haka sai ya shiga rijiyar na inda dai Annabi yake zuwa, sai ya je ya zauna. Yana zaune kawai, zoben nan ba ya tsaye ya hada ba, sai rige rijiyar. Wallahi dai sai aka yashe rijiyar, sai dai sai aka yashe ta gaba ɗaya kan a ɗauko, amma ruwan bai fito ba.
to dai daga faduwar zuban nan aka fara fitina shikenan yafa aka fara shiga aka fara shiga hargitsin lokacin sai da matsalan da sai da aka shagidantar da shi daga faduwar shikenan sai ake ce mata bi'rul khatam to wannan guri yadda yake kenan shugaba alaihi salatu wassalam sai na wakar sai na Umar to akwai gurin annabi Isa annabi Isa an yazo a Madina zai wafati idan ya wafati to za a shigar da shi gurin nan abin ne shi ya zama shine cikon na hudu a raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama shine cikon na hudu a wannan gurin Sa'id ibn al-Musayyib shine yake faɗa yake akwai gurin mutum daya yace kuma annabi Isa za a binne ubangiji mana ta goma shi da ziyarar wannan sarkan guri walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma amin amin